demokradiyya a yau. Cikin shirin shishigi ne da jami'an ƴan sandan farin kaya suka killace majalisar dokokin Najeriya, abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu sauraro mu, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Burin mu da a yau shine mu duba batun sauya sheƙar da ƴan siyasa suka yi a Najeriya, amma aka waye gari da ƴan sandan farin kaya na ƙasar suka killace majalisar dokokin tarayya. Mataki da ya sa muƙaddashin shugaban na Najeriya Yemi Osinbajo ya kori Director General na hukumar jami'an tsaro na farin kaya da ake kira DSS a takaice. Daga bisani kuma a kama shi Lawal Daura yana hannun ƴan sanda. Ga kaɗan daga cikin rahoton da Madina Dauda ta aiko mana akan dambarwar ta jiya a ƙofar shiga majalisar dokokin ƙasar.
Wannan shine ra'ayoyin ƙananan ma'aikata da ma 'yan jaridu da basu samu shiga kofar majalisar dokokin Najeriya ba, wanda ya biyo bayan wani kira ne na musamman da shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki yayi ta kafafen yada labarai irin su gidan talabijin na ƙasa, cewa za a yi wani taro na gaggawa tsakanin manyan shugabannin majalisar da karfe 12 na rana. To sai dai a daidai lokacin da na isa kofar majalisar, awa biyu kafin lokacin da aka ce za a yi taron, sai na tarar da jami'an tsaro na farin kaya da 'yan sanda sun garkama kofar shiga majalisar. Amma wasu 'ya'yan jam'iyyar PDP da ke majalisar na zargin cewa bangaren jam'iyyar APC ce ta kitsa wannan lamarin, inji dan majalisa mai wakiltan Garo da Kabo a jihar Kano, Nasiru Sule Garo.
Kamar yadda kika gani, mu din ma kusan ta haurawa muke yi. Abinda kuma muke gani yana faruwa shine ana so a kawo tarnaki ga wannan demokradiyya ta Najeriya, domin majalisa ita ce wato ruhin demokradiyya, amma gwamnatin tarayya ta zo ta kawo magana cewar dole sai ta shiga, ta balla kofofi da cewar mu muna cikin hutu, ta zo ta canja shugabancin majalisa.
A lokacin daukan wannan rahoto, mataimakin kakakin majalisar wakilai Suleiman Lasu shine dan jam'iyyar APC da ya zo taron, amma kuma ya tarar da hargitsi da aka yi, sai ya mana jawabi yana cewa
I received a text yesterday from the Senate President that there was going to be a meeting for 12 o'clock at 11.
Suleiman Lasu ya ce, na samu sakon katta kwana daga wajen shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki cewa za mu yi taro da karfe 12 na ranar yau. Sai na zo nan karfe 12 saura kwata, ban san abin da ke faruwa ba, sai da na zo na gani da idanuna. Yanzu mun daga taron, sai babu ta gani. Sai dai idan za a yi wa majalisar irin wannan karan tsaye, to demokradiyya za ta sha wuya.
Na tambayi masanin shari'a lauya mai zaman kansa Modibo Bakari, shin mai tsarin mulkin kasar ke nufi ne kan yancin gashin kai tsakanin rassan gwamnati?
Tsarin mulkin Najeriya an raba iko na gwamnati kashi uku. Akwai bangaren zantarwa, akwai kuma bangaren majalisa na dokoki, wato legislature, wanda ta hada da National Assembly kenan, da majalisar dattabai, da kuma majalisar wakilai. Wannan an tanadi wannan a sashi na hudu na tsarin mulkin Najeriya, wato 1999 constitution, wanda ake amfani da shi yanzu amended kenan ake nufi. To sashi kuma na bangaren executive shi kuma tsarin mulki ya musu tanadi akan sashi na biyar na tsarin mulkin Najeriya din. Sa'annan ba ko kuma bangaren shari'a, wato judiciary ko judicature yadda aka kira, shine aka yi masa tanadi a sashi na shida, wanda harkoki ne na bangaren shari'u da kuma fassara dokokin Najeriya.
To barista na ma wannan tambaya, saboda shin jami'an tsaro suna karkashin bangaren zattarwa ko?
Suna karkashin bangaren zattarwa.
To
jami'an tsaro dukansu gabaki daya suna karkashin bangaren zattarwa ne.
To
amma suna iya zuwa ayyuka a bangarori duwa inda ake bukatar su.
Bangaren zattarwa na da yanci ya tura jami'an tsaro su tafi ɗaya bangare, mana ko su kai farmaki a bangaren shari'a, ko su kai farmaki, ko kuma su ɗauki wani mataki akan bangaren majalisa.
Ya danganta wani irin dalili ne ya faru, amma yawanci kamar duka bangarori nan guda uku da muka yi, ko wanne kamar kusan autonomy ake kira, ko separation of powers, ko wanne na cin gashin kansa ko kuma mai zaman kansa ne, amma kowanne kuma yana buƙatar taimako daga wani bangare, abinda ya shafi wato manpower ko wani abu wanda wannan bangaren bai da shi. Kamar yanzu jami'an tsaro daga bangaren zantarwa ne suke da shi, wato executive. Amma kuma suna zuwa su yi aiki idan aka aiwatar da shari'a, su ne masu zuwa su aiwatar da wato dokoki, umurnin kotu, ko zartar da aikata umurnin kotu. Sa'annan bangaren majalisa kuma da abin da ya shafi tsaronsu da wasu abubuwa da suke bukata na harkar tsaro, dole ne su nemi da bangaren zartarwa su ba su.
Abin da ya faru ranar Talata, inda jami'an tsaro na farin kaya suka je suka killace kofofin shiga majalisun dokokin tarayya, shin wannan suna da ƴancin yin haka?
Gaba gadi a kansu haka da wato da san zuciyarsu ko kuma da ganinsu, wato za mu ce kamar 95% ba su da wannan power, kamar domin an aiwa ita majalisa da aka fata a ƙarshen tsarin sashi na 47 tana da zaman hurumi ne wato na independence inta, idan suna bukata suka nema to wannan ba laifi ba.
Barista, zan saka amsa tambayar siyasa. Wannan mataki da mukaddashin shugaban kasa Professor Yemi Osibanjo ya dauka na sallamar Director General ta wannan hukumar ƴan sandan farin kaya, wannan zai taimakawa gwamnati ta fita daga zargin cewa tana kama karya wajen amfani da jami'an tsaro su kuntatawa waɗanda suke hamayya da gwamnati?
To in ba da sanisa ba, mataki da dauka daidai ne, domin ai shi wannan dama ba sai shi mai zaman kansa ne baya ya reporting da kowani office ba. Yake maka mafi karanci office da zai reporting dai National Security Advisor. Shi kuma kansa ma wato mai bada shugaban kasa a kan harkokin tsaro, shi kansa mai bada wannan shawara a kan harkokin tsaro, shi kansa kuma yana reporting to shugaban kasa. To ba ga wannan magana, shugaban kasa yanzu a matsayin shugaban kasa yake, duk matakin da shugaban kasa yake daukawa gargashin sashi na 30 na tsarin mulkin Najeriya, to shi ma yanzu shi wannan abubuwan da yake yi kenan. Don haka idan ya dauki wannan matakin, ya nuna kamar yana kawo kamar tsaftace ko kuma wani wato daidaita tsari na tafiyar da demokradiyya a Najeriya, kuma ba da mutane karfin gwiwa cewa demokradiyya tana ta kama safar kankama a ƙasa.
Tsafta da kake faɗa wannan zai taimaka wajen zargi da ake yi cewa ana ɓangaren zartaswa suna amfani da hukumomin tsaro tamkar yadda tura mulkin mallaka suke amfani da su wajen kuntatawa waɗanda ba sa tare da su?
To aka san shi mataki, abinda aka yi dama, abinda ke zahiri mutane suke aunawa da shi, ba za a bar abinda aka gani a zahiri a shi ana kawo waɗansu manufofi wanda ba ka fili ba. Nasa mataimaki a makadan gida ba ka san abin da ya yi, matakin da ya ɗauka mataki ne wanda ya gamsar da duk wani wanda ya san abin da doka da oda take nufi a Najeriya. Sa'annan kuma ma abin da ya fi ma burgiya mutane ɗaukan matakin ba tare da sai an yi ta jani in jaka wanda aka saba, idan mutum ya yi laifi sai an yi ta kiraye an yi ta abin nan. Imi da wato kai tsaye da kawai da ya zai tabbatar wannan ya taka doka kuma sai ya ja ya kauce mataki a kansa. Kaga da kowane irin jami'in gwamnati ba ma sai jami'an tsaro ba, kowa idan ya san iya taka doka a lokaci ɗaya ko ya kauce ma ƙa'idojin aiki, za a ɗauki mataki na tsaro a kansa, wanda kuma ya danganta wani irin kaucewa yayi ne, ko ta koman aiki, ko ta dakatar da aiki, ko ta rage mukami, ko ta kawar da mutum daga ofis zuwa wani ofis. To kowa zai yi taitayin sa, zai shiga taitayin sa. Amma abin da yake ƙara muni a ƙasar nan, mutum yayi laifi ana gani yayi, ana magana a zo a tabbatar yayi, a zo a kauda shi ko a cire shi ko a ɗauki mataki a kansa, sai ya zai gagari shugabanni da suke da al'amari yake hannunsu. To kaga wannan yana ƙara ka. Amma yanzu wannan abin da aka yi, ai wannan ma duk wanda bai yaba ma shugaban ƙasa ba, to dama bai da manufar niyya mai kyakkyawar niyya. Ai yayi abin da ya kamata yake nan.
Masu aro da wannan fashin bakin, Allah ya kawo ƙarshen shirin demokradiyya a yau na makon nan, sai kuma mako mai zuwa da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Madina Dauda da lauya Modibbo Bakare da Cibahiro Diodio ne wanda ya daidai sautin wannan shirin, a nan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.